da yake jawabi a yayin ziyarar da suka kai a ƙauyen Gaigoro domin jajantawa jama'a abubuwan da suka faru a sakamakon harin ta'addancin da aka kai akan wasu fararen kula lokacin da suke bizne gawar wani dan uwan su ministan tsaron kasar Niger Alkasum Indatu ya ce
yake se pretend musulma se pretend se battre pour l'islam vient tuer d'autres musulmans
mutanen da ke ikirarin su musulmi ne kuma suna bugon gaban musulunci suke yi wa yaki su kashe mutane a lokacin da suka taru a makabartar musulmi domin jana'izar gawar wani musulmi a cikin watan azumin Ramadan waɗanda suka yi wannan aika-aika ba za a kira su musulmi ba kawai ƴan bindiga ne da basu san abin da suke yi ba kamar yadda ministan cikin gida ya faɗa muku ɗazu zamu dauki tsauraran matakai makamantan waɗanda muka dauka a kwanakin baya a karkarar Anzuru wannan shine karo na uku da ƴan bindiga ke karkashe fararen kula a ƙasa da wata guda akan iyakar Niger da Mali abin da yasa Al-Mansur Muhammad na kungiyar Kafan ke jan hankalin hukumomi game da girman matsalar tsaron da ake fuskanta a wannan yanki
kullum mutanen mu na ƙan karkara in ba a kashe su ba za su ce mutane su kawo kudade kullum ana zuwa ana tattaro kudade ana tattaro dabbobi kuma ana kashe mutane muna ji hankalin gwamnati su sake salo gan mu je mu hada irin matsaloli na mali kowa ya san mali kowa ya doki bindiga kowa yana yi abin da gaggama kasa gata nan mu ba mu fata zama to Niger ta zama irin wannan kasashe
a wata sanarwar da suka fitar a jiya Lahadi jami'an adawa sun ayyana abin a matsayin wani bangare na koma bayan da gwamnatin tsohon shugaba Isu Muhammadu ta janyo wa kasa Nasiru Lawali Mato na daga cikin masu magana da yawun ƴan hamayya
kasan mu ta shiga cikin wani hali na tsanani a karkashin mulkin tsohon shugaban kasa Alhaji Muhammadu Yusuf an samu mace-mace ba iyaka a garuruwa da dama gabas da yamma a kasar Niger misali a Zarumgarai da Toma Bangu da Banu Bangu da Tiliya da Maini Suruwa shekaran jiya da jiya da dare a Gaigoro
sai dai kakakin jam'iyyar PNDS tarayya Asmanu Muhammadu ya ce babu kamshin gaskiya a wannan zargi
wannan abu ne wanda ya shahi duniya babbar kasa iyaka da mu Nigeria ce bayan Nigeria ga kasar Chadi bayan kasar Chadi ga kasar Mali bayan Mali ga kasar Burkina Faso wacce kasa ce daga cikin kasar sannan ba a iska fara hula a kashe su saboda haka bai kamata a dauke su ba a ce kasar Niger ita kadai za ta iya maganin mutanen da suka fito daga wata kasa suka zo suna kashe al'umma ni bai amince ba abin da suke faɗi kuma su da kansu san ba gaskiya bane abu ne wanda shahi duniya ina son mutane su yi adalci
ko a dalan Alhamis wayewar Juma'a da ta gabata wasu waɗanda ake kyautata mayakan Boko Haram ne sun kai hari a garin Maina Suruwa inda rahotanni suka ce sun yi awon gaba da motoci shida na jami'an tsaro a ci gaba da karfafa matakan tsaro majalisar dokokin kasa a zaman ta na yau Litinin ta yi na'am da bukatar tsawaita dokar ta ɓaci a yankunan Tilaberi da Difa Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar